Tawaziru kukezi mana
Zahara King of the Beat. Prince Production.
You are my heart's desire. So me so yaya yarinya my abaya. King of the Gaya. You look so fresh, you look so fine. Samba Bulgaria. Meze sama mbareke. Bayan na soke ina zana ganke in har na barke komai nawa zanan baki kin sani shauke for your love I no go tire you are my heart desire yarinya me alkunya kin iya wanka da sanya tura
Chasing.